اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم
Asim on the beats
Waso ya Nabi foundation mana tali Waso ya Nabi murid san rasulana
Waso ya
Ilahu gonina sarki birayawa wannan da yayo dukan gajiya da hutawa sarkin da idan ya baka baya zuwa Kudara saka take aiki ba ta canza Allah gare ka muke nema domin rasulullah
Masoya Annabi foundation muna tare Masoya Annabi masu yabon rasulullah
Ya Allah salati nan nan ka a gurin habibin ka Manzon da ka aiko wanda gare shi ba tamka Shine wanda ka ba azumi zakka salla ibadar ka Ko a gurin biyan yaya daban a cikin halittar ka Makurar dukkan zance sayyidina rasulullah
Masoya, 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 masoya
Gata cikar gata babu kamar rasulullah Masayi cikar masayi babu kamar habiballah Sufa cikar sufa babu kamar kamalillah Haske gidan haske babu kamar kanurillah San sirene da duk tsoron Allah ku tuno rasulillah Kaji maza a gumi bautar Allah sayyidi rasulillah
Masoya Annabi foundation muna tare Masoya Annabi masu yabon rasulillah
Yabon ka muke da gaske babu Kai mun ka sani bakin mu yake tafarta Cikin zuciya kaunar ka take ta zaga Da an gamba sai a tuno ka ana ta nuna Ana ta kiran mu masoya ko rasula
Masoya masoya masoya
Mun rayu ne da soyayyar abin san mu Muna jin daɗin faɗin hakan da bakin mu Komai zamuyi muna yi ne da san ran mu Cikar ladabin mu gare shi muke
rasulullah
Dukan haƙurin da muke mun yi don
rasulullah
Dukan kyautar da muke mun yi don
rasulullah
Ziyararren da dukkan muke yi muna yi don
rasulullah
Da mun zauna ba zance sai
Rasulullah
Komai namu da ka ga mu mu dai
Rasulullah
Cikar nazarin mu tunani dai
Rasulullah
A cikin harkoki na nafi so in yi da Rasulullah
Masoya Annabi foundation muna tare Masoya Annabi masu yabon Rasulullah
Masoya Annabi foundation mun ce kaunar ka ce nasiba Allah da kansa shi ya faɗa mu rike kaunar ka wajibi Duk wanda ya bar ka a jahannama dole zai zaune Duk wanda ya fi ka aljanna shigar ta hakume Mun yi ayyari foundation mu rike san rasulullah
Masoya masoya masoya
Sai ni da sabar saruwa zubin ka ya saru Sasu ba da yan safi zaf kasa duka sun gyaru Sani kake mai samu tsangwama ga duka koren Saruwa cikar tsafta haƙoranta hasin saru Cikar sufa jakin tafiya ku ce rasulullah
Masoya Annabi foundation muna tare Masoya Annabi masu yabon rasulullah
Dan da na rahama da kai muke neman Baba ta ba dan abu kuma dan tsaso na alfarma dan da duk ya dashi duk datti ya baiwa mai nema mun zo da sama na tsadin sufar kada alfarwa asi na manzan Allah mai kaunar ka mai girma malik ibrahim sharu kan ayyana na alfarwa mai masoya na foundation girma gidan girma wanda ke ziyarar asibitoci ya ba su tabarma da saga madara ka shayi duka amsa alfarma da kudi na kashewa ga tufafi dan ka mai girma mai zuba wajen gurabu da makafi ya ba wa mai nema MC na manzan Allah ne amsa alfarma
masoya masoya masoya
Grandma on the mix.
Ayaga Production.
Eddie Music Studio.